ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa.
Masarawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na wannan mako zai leka a jihar Plateau ne inda kuma yake cibiyar da wani dattijo dan shekaru 70 da ya kammala karatun digiri a Jami'ar Jos. Bayan kasancewansa dan shekaru 70 da haihuwa har ila yau ya kasance wanda yayi nasarar samun shaidar takardar first class. Ba dai zan sha ku da nisa ba, zan hada ku da wakilinmu Zainab Babaji domin jin tarihin wannan bawan Allah daga bakinsa.
Sunana Ben Lutnan Duamlong.
Ko za ku ga mana takaitaccen tarihin ka.
Ah, haife ni 1953 a Pancin, ko da ke ni daga Shandam ne. Babana ya je Kodago a can. He was the staff of the local government authority then, NA. To a wajen aka haife ni kafin shi dai he was an auditor. So muna tafiye zuwa garuruka da yawa lokacin province ne. So da lokacin makaranta ya kai sai ya ga sai shi ya lura cewa zai wadaita ya rika tafiya da ni ko ina ba, sai ya banni a Bukari. Kari ne makaranta a wajen lokacin ya je University of Ibadan karatu 1958-59. So da ya gama sai ya dawo Shandam daidai independence. Ta da independence sai muka dawo Kaduna lokacin. Sai na shiga primary school a Kaduna. Ya saki bari na wajen ya koma Maiduguri. To yana Maidugurin ne, Allah ya ɗauki ransa. Mun je long break, muna dawowa a Bauchi. Wani ya ɗauke mu zai kawo mu Jos, sai ya sa mu a jirgi mu koma da ni da kanina. Sai muka hatsari. Sai suka zo da shi da abokinsa daga Maiduguri, suka zo suka ɗibe mu suka koma, don shi ma yana da tafiya England for medical check-up a lokacin 1964, lokacin na aji hudu a primary. So inda muka koma Maiduguri muka stay in about 1 week, sai muka dawo, sai muka zo Kano. Dama shi abokinsa zai je Kaduna sayan mota, shi kuma zai je UK for treatment. Sai muka je da abokinsa, ashe Allah ya hada ya sa ya ban mu hanan abokin nasa ne. Dan ni a hanan abokin nasa Malam Goba Aliyu, a hanansa na gama makaranta a Maiduguri. Yes, daga Maiduguri sai naje supply harkan ball, dan ina secondary 2 nake playing for Northeast State a lokacin as their goalkeeper. So da na gama makaranta sai na koma Supplet New Nigeria Bank a lokacin sun sai Amukwe. Sai na shiga yadda Allah zai abin sa within 6 months sai na samu shiga Green Eagles. Yes.
Green Eagles na Nigeria kenan.
So daga wajen there was no looking back. Na shiga harkan kwallon da zafi.
Fara samun ci gaba zuwa kasashen waje.
Muka je Germany, sai Allah ya sake ba mu sa'a, kuma mu ukun da muka zo daga Nigeria weekend first, second and third. Muka dawo Lagos, sai aka bani aiki a National Institute of Sport as a lecturer. So daga wajen, after some time, sai na sake dawo Jos. Da na dawo Jos, sai na zama coach da Mighty Jet. Na coach Mighty Jet, na coaching ɗin Plateau United. I just to na daga nan sai na fita na samu coaching din teams like Kano Pillars, na coaching teams like Kaduna United, Gombe United, Bauchi Winti, na coaching Iwanyao National na Owerri. So na coaching din sai na samu zuwa national team. Na je national team first under 20, daga under 20 sai aka mede ni under 23, daga under 23 sai aka mede ni Super Eagle. Yes.
Kenan kai coach ma kwallon kafa na kwaloluwa na Nigeria.
Yes. Mu muka kai dan wasan Nigeria, Korea, Japan the 2002 na cikin mataimakan Oni Gbende.
To daga wannan lokaci kai coach kusan za a ce ka kure ka kai kwaloluwa na aikin kwallon kafa kenan a Nigeria. Daga wurin kuma sai ina ka dawo.
Sai na retire. Aikin kwallo ba retire, amma ni sai na shiga cewa kai abubuwan dan yanayin yadda ake tafiyar da abubuwan a Nigeria, mun ji daɗin sa, ba sai na ce kai bari kawai yadda kallon mangoron huta.
In aka ce ka bi bayanin baka ji dadi ba, me yake faruwa fagen kallon kafa?
Da yake tafiyar da abubuwan abubuwan kallon kafa a Najeriya bai kamata ba, you know, yan kwallo da coaches suka da coaches suna shan wahala unnecessary. Yes.
Ina to bayan ka retire ka dawo ka zauna ne kawai a Jos?
Na dawo na zauna a Jos. Shine sai naga kai ba zai yi ba, ba daɗi kullun nothing na so ni kuma am a restless person, bana jin daɗi. Yawa yawa. So muka zauna da shi abokina professor, sai muka mun ce barin jin philosophy
jami'a kenan.
Can sai na ce kai akwai abinda nake sha'awa, I enjoy it tun ina dan yaro, me yasa fa zan yi wannan ba?
Kafin nan kai retire kuma kusan shekaru sun ja, me ya baka sha'awan cewa bari ka koma jami'a kai karatu gaba daya ma kamin ka duba wani course kake so kai?
Abinda ya bani sha'awa shine cewa ina jin dadin challenges,
kalubale.
Ina son kalubace kaina, shine nace to bari wannan. To na ga miki nace ni bana iya zama waje na fi son kullun ana wani abu. So nace kuma wannan zai taimaka wa yara, sun suka ga cewa dattijo ya je ya zauna cikin su, watakila zai taimaka su masu dan sit up. Yes.
To masu aro, saboda kuran lokaci a dan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu dora a madadin Zainab Babaji da kuma Juri Legal Creation da ta bada umarnin shirin naku Baba Nancy Brown ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
An hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.